da yake jagoranta taron shugaban GBS Imam Abdullahi Balalo ya ce alaramman ya gaji mahaifinsa ne wanda shi ma yana wajen taron wajen hidima ga jama'a cusa tarbiyya da kuma karanta alkur'ani da ka'idojin tajwidi da hakan kan sauƙaƙawa masu neman hadda biya karatun cikin sauki Sheikh Balalo ya ce dama ce ga sauran jama'a su rika sauraron karatun koda ba su da haddar musamman ma a Ramadan mai shigo wannan don samun taimakon Allah ga fitinar da ke addabar Najeriya
muna fuskantar azumin Ramadan lokacin da ake karatun Qur'ani ake sauraron tafsirin Al-Qur'ani mai girma gidajen mu na bukatun wayannan kira'o'i motocin mu na bukatun kira'o'i maimakon ya cike da kide-kide da waƙe-waƙe inda duka ji kida da waka to shedan na wuri Qur'ani ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ina ana kanta Al-Qur'ani zikiri ne da zai sanya mana nutsuwa Daka shi yasa muka haɗu don lancin wannan cassette ko kuma CD ko memory na wannan bawan Allah ɗaya daga cikin limamanmu kuma yaro mai hazaka mai kokari mai da'a mai ladabi
hakanan shi ma matashin shahararren marubuci littafin Islama Dr. Jabir Mehula ya buƙaci duk wanda ya mallaki wani ilimi da zai amfanar da al'umma ya sanya ilimi akan faifai ko fallan takarda
ko wanda aka haifa 2000 ne shekara 20 ba zai san Sheikh Jafar ba ko da ya rasu 2007 ya shekara 7 amma yau an ce Sheikh Jafar kowa yana ji an ce Sheikh Albani Zaria an ce Sheikh Abubakar Guni kowa yana jin wa'in abun saboda sunna da wasu abubuwa da aka yi tasjili aka sijjala aka aji muna roƙo ga wanda ke da khibra yayi kokarin dabbinta
Alaran ma Abbas Uzairu ya cika da farin ciki da nuna burinsa na rayuwa ma ya cika
wanda kusan ban taba wani aiki mai wahala a rayuwa ta irin wannan ba ina san me nake yi shi yasa ban damu da wahalar da ke cikin sa ba to yau da yake ranar ta zama ranar da za a saki abin ya shiga duniya so gaskiya tana daga cikin rana mafi farin ciki a gare ni a rayuwa ta dan karatun ya fi shekara biyu yana ajiye ba kaddamar da shi ba to a yau ne zai shiga hannun mutane wanda na san sauraron da za a ina da lada a ciki nagode ma Allah matuƙa akan wannan ki akwai wanda sun fi ni kwarewa da gogewa da iya karatun Qur'ani amma kuma Allah bai ara musu dama da lokacin da zasu yi wannan ba wallahi tun ina dan karami ina sauraron katukan malamai nakan ji a raina ina fatan in yi wannan to kuma sai Allah ya cika mun burin kuma wannan ma ba shi bane akwai wani sautin daban da ma ina gana karanta sautin bakar kusan an izbi biyar gaba da za mu sake shi ne kawai a dubashi ba sai an mata da mutane ba insha Allah ta'ala
sauran manyan malaman da suka halarci taron sun hada da sautin suna Yakubu Musa Hassan Katsina, Sheikh Khalid Jos, Dr. Abdulsalam Babangwale daga Kano da sauransu. An yi ta fansar faifan akan katin adana bayanai da sanyawa makarancin albarka. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.